yadda aka gabatar da shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari a gaban zauren Majalisar Dinkin Duniya yayin da zai isar da sakonsa a gaban majalisar. Shugaban Najeriya ya fara magana ne akan dawwammamin muradin raye kasashen da aka shata guda 17 waɗanda ya kwatanta su kamar haka.
The successor frameworks of the MDGs have come, Mr. President, whose lofty aspirations and, if I may say so, heroic assumptions.
Yadda aka shata waɗannan muradu sun zo da ababen kwadaitarwa. Idan ka kyale ni zan iya cewa abubuwa ne da ke da tushe. Amma idan har ana so waɗannan muradu su yi tasiri a duniya, dole sai an ɗauki matakan aiwatar da su. Sai dai shugaban na Najeriya bai gaza wajen bayyana wa zauren majalisar babban abin da yake ciwa a ƙasar tuwa ƙwarya ba.
But for now, terrorism is the immediate problem. Nigeria and her neighbors, Cameroon, Chad, Niger plus Benin, are working together to face this common threat within the regional framework of the Lake Chad Basin Commission. We have established a multinational joint task force to confront, degrade, and defeat Boko Haram.
Yace amma yanzu matsalar ta'addanci ita ce abin da ke buƙatar kulawa. Yanzu haka Najeriya da makwabtanta da suka hada da Kamaru da Chadi da Niger har ma da Jamhuriyar Benin na aiki kafada da kafada wajen ganin sun shawo kan wannan matsala a ƙarƙashin hadaka ta kasashen tafkin Chadi. Mun hada wata rundunar haɗin gwiwa wacce za ta tunkari ta kuma gabayen kungiyar ta Boko Haram. Wani batu kuma da shugaban na Najeriya ya tabo shine wanda ya ji hankulan kasashen duniya da dama, wato batun ƴan matan Chibok.
Mr. President, one of our major aims is to rescue the Chibok girls alive and unharmed. We are working around the clock to ensure their safety and eventual reunion with their families. Chibok girls are constantly on our minds and in our plans.
Yace shugaban majalisa, ɗaya daga cikin abin da muka sa a gaba shi ga cewa mun kubutar da ƴan matan Chibok da ransu kuma ba tare da sun samu wata illa ba. Muna aiki dare da rana domin mu tabbatar da cewa mun kubutar da su kuma koma ga iyayensu. A koda yaushe suna zukatanmu, suna kuma cikin jinin. A ƙarshe Muhammadu Buhari ya kuma tabo batun cin hanci da rashawa da ya yi wa ƙasar katutu.
Let me reaffirm Nigerian government's unwavering commitment to fight corruption and illicit financial flows.
Bari na ƙara jaddada matsayar gwamnatin Najeriya game da matsalar cin hanci da rashawa. Babu gudu babu ja da baya wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yadda ake safara kuɗaɗen haram. To a yau Talata ne dai ake sa ran shugaban na Najeriya zai kamo hanyar komawa gida. Mahmud Lalo, Sashin Hausa na muryar Amurka a birnin New York.